Daga muryar Amurka a Washington DC.
To jama'a assalamu alaikum kuma barka da juma'a. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan la'asariyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Yusuf Aliyu Harande.
Tare da ni Amina Buhari Auna.
Aikin san Amina ko masu sauraron mu masansan wannan rana ta Juma'a shirin namu ne da gobe yana magana ne akan abubuwa da dama waɗanda suka hada da nishadi al'adu tarihi kai har ma kin san mukan tabo magana da ya shafi addini to kin san yau kuma 28 ga watan Yuni na wannan shekara ta 2019 zamu ci gaba da wannan tattaunawa da muka faro a makon da ya gabata na masarautar Bauchi to kin ga yau ma dai kamar ne jiya ne to lallai
sarkin Bauchi duk inda ya daula Usmaniya sarki ne wanda ke da cikin iko a ko kasan kowaye a daula Usmaniya wannan shine ya bada dama ya cire sarkin garko ya da sarkin bawansa kuma Kano sarkin Kano ya tabbatar da wannan abu ya daidai bisa tsarin daula Usmaniya ba ana masa kare da Yakubu cigarin wannan ka ba ne ci
ciki tarihin garin Bauchi idan masu sauraro ba su manta ba a satin da ya gabata ne muka faru da tarihin masarautar Bauchi kuma insha Allah a yau ne zamu je karashin tarihin daga bakin wakilin ajiyar tarihin Bauchi
to ai kin san Amina zamu so kuma mu ji wannan tambayar da muka yi masu sauraron mu a shafin mu na Facebook ina gana abin da ya kamata mu yi kamun mu tsandama cikin shirin kamata yi mu dan tana mu masu saurare tambayar da muka yi musu a shafin mu na Facebook sannan kuma mu amsa abubuwan da suka aika mana wanda idan ba ku manta ba mun tambaye ku dangane da cewar Baucin Yakubu Bauchi naman kiya ga kitse ga tauri sai muka ce muku me kuke ga me kuka sani dangane da wannan kirarin da ake ma ita wannan masarauta ta Bauchi
ga kuma yadda kuka amsa mana wannan tambaya to Celestine John ce mana yayi abinda ake nufi da wannan kirari shine suna da kudin amma hannun su super glue ne ba su bayarwa to ko menene gaskiya wannan magana
to lallai to kin ga shi ma wari malam bare bare zuwa Niger to Allah ya sa na faɗa sunan nan daidai yace ha 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 yau da gobe kenan mu dai muna tare da ku a yau zamu kasance tare da radio mu domin jin yanda wannan tattauna za ta kaya
to shi kuma Musa Muhammad cewa yayi abinda ake nufi shine jajircewa akan abinda mutun ya sa a gaban sa ina ga dai to Yusuf shi ma za a iya fassara shi a haka din da yake
to lal to ba mamaki to kin ga Swidi G bare bare Bauchi cewa
yayi ina son su
Te lallai ka yace ni ma dai ga na haifaffen garin Bauchi kuma na jima ina neman sanin wai ma'anar wannan kirari da ake wa ita wannan jaha da fatan za ku ainihin sanar da ni in san me ake nufi da wannan karin magana.
To Allah ya sa. Dauda Hudu Unguru kuma yace to Hausawa dai kan ce labarin rafi sai dai a tambayi agwagwa idan labarin ake so, don haka wannan amsar ta Embauchi. To Allah sa Embauchi sun amsa da wannan tambaya.
To lallai dai ka.
A shafin namu na Facebook kuma ku amsa ba to ku je ku amsa.
To lallai ka. To ai kin ga Baba Isa shi kuma kin ga nashi fahimtar ba cewa wai ai mutanen Bauchi wai wannan kirarin wai yana nufin wai bakar ruwa gare su.
Bakar ruwa kai kuma Baba Isa kai. To gashi kuma Abubakar Kainuwa shi ma ya amsa. Amsan shi kaman dai yana kama da na Baba Isa. Yace ga kitse ga tauri ga dukiya sai ruwa.
To fa to barki ji shi
kuma. To amma ci ko dai an mata ne kuke haka ko za ku bude wa ƴan mata layi mu ji ko meye ne wai.
To ina gani fa kila. To kin ga wannan shi kuma Babani Basko Azare cewa ya salam yau da gobe. Duk da cewar ni dan jihar Bauchi ne ban san wani abu dangane da wannan kirarin ba sai dai zan kasance sai dai ku gayyato mu da masana dan su yi mana bayanin wannan. To kin ga shi ma kanshi yana
nuna cewa bai sani ba. To sai kuma Isa Mai Gari Nijar shi kuma yace salam ni dai ina muku fatan alkhairi. To mun gode Mallam Isa.
To shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa to ni dai na san ana cewa Bauchi Baucin Yakubu kuma Bauchi garin Masa amma ban san da wani kirari na daban ba. Hasali ma yau zan kasance tare da ku don jin wannan kirari daga ina samu asali.
To sai kuma Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa. Allah sa na faɗi sunanta dai. Eh
haka yake Usman Manika Mai Ruwa kin san shi ma ai kusan yana kokarin ai ko muna da wasiku ko da yaushe.
Wa ba dai.
Ya kwarai da gaske.
To shi kuma to ina ga dai ya fara turo mana a yau da gobe.
To ba mamaki.
Shi kuma ya ce hakika wannan kirari na Bauchi sai dan Bauchi wannan amsa da alama sunan ya dace da garin.
To ai yanzu kin sani Amina kamun in ƙara gaba bari in karanto wannan zunguririyar wasiƙa.
Ina gari wannan dan Bauchi ne da yanda ta lokaci ya tsaro mana wannan bayani.
Kuma kin ga ai yayi bayani in muke ta mutanen mu suka ce kwatta hilla. To yayo bayani.
To dan yankin ku na can sakwa take nan ko.
To lalle. Ma yanki ka ji an ce kwatta hilla. To ana nufin an yi shi ɗaya bayan ɗaya kenan an fayyace komi kenan.
To matsindima cikin abin nan.
To shi Muhammad Dahir Ibrahim cewa abinda ake nufi da wannan kirarin Bauchi naman ƙeya ne ko sannan kuma ga tauri. Yace ma'anar naman kai da ake nufi shine zaka ga kitse fari idan ka duba shi sai ka ga kamar ba zai yi wata wahala ba wajen
gutsara
amma kuma sai ce to shi kuma kitse da ake magana anan ana magana shine wannan kitsen da ake nufi zaka gan shi daga nesa zaka kalle shi amma kuma zaka ga yana da tauri wajen tattaunawa.
To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinku. Jama'a yanzu kuma bari mu je ga hirar wakilin mu na sashen Hausa a Bauchi Abdulwahab Muhammad da Alhaji Ado Garba wakilin tarihin Bauchi kuma shugaban nemowa da adanawa.
To sai kuma a 1826 to lokacin Shehu Usman nan a dan samun dan hatsaniya haka dan maganganu dai tsakanin Shehu da Shehu Usman da Aminu Alkanami. To amma bayan Bello ya zama sarki musulmi to sai wasu daga cikin wanda suka yi amana da Shehu Usman suka kwanci amana to sai fara hatan su gadan-gadan. To a lokacin suka yi kungiya suka samu Shehu Aminu Alkanami suka ce masa su sun yi amana da shi amma ga Bello ya zo a taya kansu ba gaira ba dalili kuma su musulmai ne saboda haka ya taimake su ya cece su. To a wannan lokaci Shehu Aminu Alkanami ya husata da ya husata aka ce tashi ta himmarka zai shiga halwa kamar da sarkin Gondu Jokolo yake fada ya kawo a wani hirar da aka yi da shi yake ce ya shiga halwa na wata uku mu dai mun san ya shiga halwa mu san adadin kwanakin da ya ba amma sarkin Gondu Mai Murabus Jokolo ya ce ya shiga na wata uku yayi Murabus yana roƙon Allah ya bai sa'a kan duk wani bafulatini da wannan dabla haka. To shi ko Mali Yakubu kaga ba fulatini ba kaga bai ci kenan. To shi kuma da ya tashi shirya yaki sai ya turo wasiƙa wa Bello akan da ya zo yaƙe shi. kuma dai fara yakan Daula Usmaniya ta cin wasassan Daula Usmaniya din. To kasancewan haka shi kuma Muhammadu Bello shi ma ya shiga nashi irin halwa din. Daga ce da yake ka san waliyai ne wannan mutane. Allah ya sanar da shi ga abin da Shehu Aminu Alkanemi ya roka, sannan kuma ya nemi gano ga yadda za a tsara abun. Sai ga babu wani wanda zai tsara wannan abun sai Malam Yakubu. To shin ya rubuta ma Malam Yakubu wasika akan cewa ya bar duk abin da yake ya zo ya tsare Shehu Aminu Alkanemi. Domin a lokacin yana das, yana dutsen das, ya sansani a daskatanga yana yakan das, a tura masa da wannan wasika. Sannan sai kuma daga ciki Shehu Usman da ma taba gaya masa cewa an taba gaya masa akwai wasu arna a kudu da kasansa wanda ba zai ce su a yaƙi ba, wanda ya gwada kaman su da sun ne, amma Shehu ya masa albishir cewa ko bai dauko ma su musulunta. To haka sai daga baya lokacin Usman Malaika kusan duk garin gaba ɗaya suka musulunta. Kaga ba a yaƙi da su, ba a musulunta da su da yaƙi ba, sai a ce ruwan sanyi Allah ya sa imani a ruhin suka musulunta. To da ya bar wajen sai taso ya tare tawagar yaƙi. Sannan kuma sarkin musulmi shi duk sarkin da ke kusa da shi ya bi sarkin Bauchi, in bai bi sarkin Bauchi ba zai halaka. To a lokacin Shehu Aminu Alkanemi ya taso da sansaninsa, an ce kowane irin gashi yana da dawaki 40,000. Shi kuma Malam Yakubu gaba daya dawakansa ba su wuce 222 ba, kamar yanda Temple ya kawo a cikin wani rubutunsa da ya yi na Bauchi Emias. To a lokacin da ya tashi ya je ya tsare shi a wani gari da ake kira Fake, wanda yanzu tana jihar Jigawa, wanda aka tsaye aka yaƙi a wannan waje. To wani abin al'ajabi a wannan lokaci, lokacin da Shehu Usmanu yake da rai, Malam Yakubu na kato a jansa, mahaifin Malam Yakubu ya rasu a Bauchi. Sai ya gaya wa Malam Yakubu daga nan aka yi kwana 40 ne daga Bauchi zuwa Sokoto da kafa kenan. Aka yi mai ta Darazau, a bi ta Kano, a bi ta gari mai duwatsun nan Kwatarkwashi, sannan a bulla ta Sokoto. To lokacin ya ce masa babansa ya rasu, amma ya je gida ya je ya ga babansa ya dawo. Amma idan ya tashi dawowa a cikin gado zai samu an tara kayan gado duk gaba ɗaya jiransa, in ya je kar ya ɗauki komai a ciki, ya ɗauki kuri da bakansa. To kuma da musulunci ya yadda bisa irin ilhama irin na Shehu Usman dan Fodiyo, ya gano cewa kuri da bakan shi zai masa amfani, ba wa'ancan kayayyakin da ba dukiyan ba, tunda ya da shanu, ya da raƙuma, ya da dawakai, ya da sutura da komai da komai, kaga dukiya ne ya bari mai yawa. To ɗan uwan su suka raba dukiyan shi, sai shi wannan kawai yake so a ciki, ya yafe musu wannan dukiya. To daga ciki wannan kwali da bakan da ya tafi da shi wajen Shehu Usman dan Fodiyo, sai ya masa addu'a a jiki su 14 ne, sai raba guda 7 ya addu'a daban, ya raba guda 7 addu'a daban, sai ce ka adana wa'annan su da su zama garkuwa wa Daula Usmaniya.
Ko su ne wanda ake kira zabgai da ƙara dangi?
Eh, su ne. Addu'a ɗaya ana kiransa zabgai, addu'a ɗaya ana ce masa ƙara dangi. To shi zabgai ɗin kifiya ce wanda daga tana da faɗi, tana da kunne guda 2. Ita kuma zabgai ƙara dangi siririya ce kaman kusa, tana da kunnuwa guda 3 ne amma a gefe guda, sifan su kenan da suke. To sai ajiye wannan abubuwan. To lokacin da sarki Musa Muhammadu Bello ya ce wa Malam Yakubu ya je ya tsare Shehu Aminu Alkanemi, ya ce masa akwai wasu kifiwai wanda babana ya maka addu'a a jiki. Kaga wani al'amarin mutanen nan, shi Bello bayina ake addu'an nan, bai sani bayina ake wannan abin, amma Allah ya sanar da shi ga yadda abubuwan da suka sanci. Ya ce a cikin shi Malam Yakubu ya ajiye su ma, bai amfani da su. Amma sai Bello ya ce masa ka ɗauki wannan kifiyoyin guda 7 da wannan guda 7 wanda babana ya maka addu'a a jiki, ka tara mayaƙa 'yan ƙasa maharba masu harbi da kuri da baka, ka samu kasko ƙato a zuba ruwa a ciki, sai a ɗauko wannan kifiyan sai a tsoma guda 7 a cikin guda ɗaya, a samu wani kasko ma a tsoma guda 7 a cikin guda ɗaya, shikenan sai maharban kan nan kowa ya zo tsoma kifiyoyinsa a ciki. To wannan dafin shine zabgai, wannan dafin shine ƙara dangi. Da su da ka yaƙi Shehu Aminu Alkanemi, ko da aka tashi a fagen yaƙi, Madaki Hassan ya zo ta kokarinsa, ya ta kokarinsa, ya ta kokarinsa, har aka zo matakin da ya kashe Madaki Hassan shi Shehu Aminu Alkanemi. Da ya kashe Madaki Hassan, har suwa ta muna sun kashe Malam Yakubu. To a lokacin kuma akwai wani Balarabe da ya san Malam Yakubu, ya ce wannan ba Malam Yakubu ne, wannan madakinsa ne. To lokacin gabansu ya fara faduwa. To da aka zo dama da tsarin daga Madaki sai sarkin yaƙi, sannan sai Malam Yakubu. To Malam Yakubu da ya ji an ce an kashe Madaki Hassan, sai to sarkin yaƙi dawo baya, saboda shi ma kada kashe shi. To a lokacin Malam Yakubu sai fara aika da zabgai da ƙara dangi. To ita ƙara dangi ɗin nan, idan aka harbi mutum ɗaya, idan danginsa sun kai 1,000 a cikin wanda suka zo wajen yaƙin, ba sai an harbe su ba za su mutu. da su mutu abin su ba sai a rabe su ba dan haka sai mutun ɗaya da kifiyan kare dangi in akwai mutun dubu dangin sa ne ma'ana jinin su ɗaya da shi a ce da kakansa kaka baba baba zuriyan duk gaba daya dan haka sai mutun ɗaya to duk zuriyan da su da su mutu ba sai an harbe sauran ba kare dangi kenan ita kuma zabge idan aka harba ta wanda ya juce wanta da ya zabge ne naman sai dawo kwarangwal wanda ya ganta naman sai da zabge ne dawo kwarangwal wanda ya samu zabge din naman sai dawo kwarangwal ne wanda ya ga wanda ya zabge shi ma zai zabge to wannan shine ake kenta zabgai mutane suka samu su ba wai shi Shehu Usman bane ko Malam Muhammad Bello yace musu zabge wace kare dangi mutane suka samu dafin su wannan sunaya to shine aka samu zabge aka yaki bare bari da shi a kore su so gudu da yake ba wai an tashi an je har can Borno bane aka je aka tinkare su aka yage su a sun taso ne da su zo har sun kore irin su hade da sun gudu irin suka tagun su mai saudu sun tafi Kano ma sun fara watsewa sun fara barin garuruwa sannan shi zo tsire su a wannan waje yaƙe su da yaƙe su su ga tashin hankali su ga bala'i sai suka watse su gudu da su gudu Shehu Aminu Al-Kanami an ce ya bar takalmin sa ya bar Qur'anin sa ya bar tambari ya bar takobi ya bar akwashin sa da naman sa na akuya ya bar tantin sa ya bar abubuwa da yawa ya tafi ya bari sun zuba da dukiya da yawa suka tafi da shi abin su to Mali Yakubu ya ibo wannan ya ibo wannan kayakin gaba daya sai tafi da shi Sokoto wajen sarki Musa Muhammad Bello akwai Bature Charles Ankoli wanda suke imagining ya za a ce mutum mai mutane kadan ya ci mutane masu yawa to wanda da yake bussan tarihin yakin Badar da yake ba sannan kuma at the same time suka saki cewa sun ga Mali Yakubu da bare bari ya kama su wajen mutum sama da 50 wanda tafi da su a matsayin ganiman yaki to kaga magana yayi sa'a ma juna sun je suna ga ya zai mutum kadan ya ci mutum bai yawa kuma sun ganshi da bayi da ya kama bare bari zai tafi da su to amma dai abin da ke zuwa shine a wajen da yake musulmai ne da suka tafi can shi Muhammad Bello ce a sake su zaman free kana taba su a kar amai da su bayi sannan kuma wata baturiya mai suna Jim Boyd ta ce ta gani a cikin magazin na Mr. Clapperton wanda ya rubuta cewa shi yana Sokoto Mali Yakubu ya isa garin ya isa daga niman da ya karbo ya iba na Shehu Aminu Al-Kanami tafi da shi wanda a ciki ya isa ranar 11 ga watan 3 a 1827 yakin kuma an yi waren farkon waren December 1826 amma da yazo ya huta sannan ya koma tafi daga nima ya tafi da shi to zuwan da yayi da wannan tambar da wannan tambura na azurfa na Shehu Aminu Al-Kanami da kayakinsa da sauransu to sai ya dauki wannan sai sarki Musa Muhammad Bello ya ce masa to bisa irin namiji kokarin da yayi ya bashi izini duk inda zai shiga a daular Usmaniya ya buga tambarin sa
tambarin shi
tambarin shi Muhammad Bello ya karbi tambarin sarki Musa Muhammad Bello ya karbi tambarin to amma in reward wato kaman sakamakon alherin da ya kawo daular Usmaniya an bashi dama duk inda ya shiga a daular Usmaniya ya buga tambari wato ma'ana duk inda ya shiga a daular Usmaniya shi sarki ne ya kara wajen kuma dama tsari da daular Usmaniya kana buga tambari ne a garin ka ko a garin da ka ci da yaki sai sada kafin a zo a samu
shi kuma ko ina
shi ko ina a daular Usmaniya zai shiga ya buga tambarin sa
ko shine yasa aka ce shine sarkin yakin
duk a wannan lokacin ne zamu zo kan wannan mataki da ya bashi wannan izini na buga tambari a daular Usmaniya a ko ina shi yasa Mali Yakubu duk garin da je zai buga tambari a garin a matsayin sarki mai cikakken iko da garin na ɗaya daga cikin dalilin da yasa wani lokaci ma sarkin Bauchi Yakubu mai gari ya taba zuwa garko sarkin garko ya sauke shi a gidan sarkin Fawa ya ci da sarkin garko a sauta ya yi da sarkin Fawa ya da sarkin garko sarkin Kano kuma ya amince da wannan hukuncin saboda shi sarki ne mai cikakken iko a ko a kasan kowane ne shi yasa ake ce Yakubu ce garin wani ya ci da sarkin garko ya yi da sarkin Fawa wanda aka sauke shi a gidan Malam Ahmad Baita wanda malamin sarkin garko ne ya bani wannan labarin na sami shi a rubuce to sarkin Bauchi duk inda ya daular Usmaniya sarki ne wanda ke da cikakken iko a ko kasan kowaye a daular Usmaniya wannan shine ya bada dama ya ce sarkin garko ya da sarkin bawan sa kuma Kano sarkin Kano ya tabbatar da wannan abu ya daidai bisa tsari inta daular Usmaniya to bayan ya tafi bayan wannan kuma sai ya zamanto har ana masa kare da Yakubu ci garin wannan ka ba mai ci kaga wajen ya zama sakamakon wani nasara da ya akan Shehu Aminu Al-Kanami sannan kuma daga cin abin da ya bashi a jikin tambarin saboda kada dunya ci shi Aminu al-Kanimi ya riga dauka yafi kowa sai ya bashi abin da za a kafa a tambarin a rubuce in ana buga sai a ce latata kabbar latata jabbar innaka abdun lasta bi shay'in wato tambari na ga Mala Yakubu kada kai girman kai kada kai jabberanci kai bawa ne kai ba kowa ba saboda ya ci Aminu al-Kanimi wanda babu wanda ya sace shi a lokacin to ya ci shi kuma kada ya dauka shi yafi kowa to sai bashi wannan abin da tambari ke gayawa Malam Yakubu kenan
to bugun tambarin da muke
jini kenan sautin tambarin kenan la ta takabbar la ta tajabbar innaka abdun lasta bi shay'in idan ka sa shi da ka ji abin da ke faɗa kenan to wannan shine ba dama wanda shi Malam Yakubu ko kuma ce masautar Bauchi itace ta rike daular Usmaniya wanda kasan ta wanzu har zuwa yanzu ake da sarakuna a arewa wanda suke karkashin daular Usmaniya kuma wani abin da zai baka al'ajabi wani abin dadi idan aka ce maka Bauchi a wannan lokaci a ranking yadda Sheikh Usmanu yayi daga Muhammadu Bello sai sa sarkin Gondu sai sa sarkin Bauchi
daga Muhammadu Bello
sai sa sarkin Gondu sai sa sarkin Bauchi wato abin da ya faru a 1933 lokacin da shi sarkin Bauchi ya kuma mai gari ya zamanto baya biyayya wa Turawa duk wani abu da suka kira shi yakan ce ba zai ba ya kiyaye tura wasu wakili wato za su fi Ingila suka ce to ga sarkin Bauchi shi ba zai je ba sai suka dauki Abdullahi Bayero sai suka tafi da shi to da lokacin suka ranking din su a start sai suka mai da Bauchi after Abdullahi Bayero after Kano to kaji yanda abin ya faru kenan to kuma sai zaman to aure sai ya shiga tsakani shi kuma sarkin Bauchi ya kuma sai ya da kafa saboda na auren yar Abdullahi Bayero domin da in ya je Kano yakan muce ne sarkin Kano ya bi shi a baya wannan tarihi ya bayyana haka saboda haka based on wannan abubuwan da aka yi sai aka yi ranking ɗinsa after sarkin Kano to daga baya kuma bayan an hada kasan gaba daya an fara magana house of chiefs da aka dauko sarkin Musulmi aka dauko sarkin Shehun Borno sun da shi ma daula yake rike da shi sai aka dauko Gondo sai aka dauko Nasu sai aka dauko sarkin Bauchi sai aka sashi a tsari yanzu shine fit in ranking as a hierarchy na sarakuna shi ne biyar
haka ne
to wannan shine a takaice irin abubuwan da suka faru
to ana ce ma sarkin Bauchi kowane sarki kuma ma akan ce musu shine sarkin yakin daular Usmaniya kaman shine fifice ne a yakin ko kuma dai irin yanda ya gwagwarmaya ne wajen kare wasu masarautun
wato abin da ya faru ya samu wannan lakabi shine lokacin da Bello lokacin da ya ci Borno saboda lokacin da kamar yadda gaya maka tun lokacin Sheikh Usmanu duk wani abu da yazo ya taba daula wanda kamar yadda ka babu central army to amma shi sarkin Bauchi yana da techniques wato kwarewa dabaru na yaki kala-kala daban-daban to duk wani abu ya taho zai taba daula gaba daya in an so a tura mutum guda ne aka tura sarkin Bauchi ne ko da a ce za a tura su sarakunan da yawa za a ce sarkin Bauchi ya jagoranci yakin a je a yaki mutanen to wannan abu ya sa bayan ya yaki kwararrafa ya yaki bana gadan bakore ya yaki Shehu Aminu al-Kanimi sarkin Musulmi lokacin da ya je daga nema a lokacin da ya ce ga sarkin yakin daular Usmaniya
sarkin
Musulmi Muhammadu Bello abin da ya fara ambato wa sarkin Bauchi kenan da ya ganshi da wayannan abubuwa ya ce jama'a sa ga sarkin yakin daular Usmaniya to daga nan kuma ya zama to duk lokacin da aka samu sarki a Bauchi ya samu sarkin yakin daular Usmaniya ba kamar yadda aka ba mu sarkin yakin sarkin Musulmi ba akwai sarkin yakin sarkin Musulmi wanda an babba musu dan waire an ba wasu tukur dan Bello dan da zama sarkin Kano an ba wasu sarkin Gombe Buwero an ba wasu Muhammadu Bawan Goda sarkin Kware an ba wasu sarkin Murmanan Madarunfa an ba wasu Muhammadu Namoda duk an ba wasu sarkin yakin sarkin Musulmi amma sarkin Bauchi sarkin yakin daular Usmaniya galibi kuma su wa'ancan suka yi bajinta ne a wani yaƙi da ake na gamayya wanda suka je saboda suka taya sarkin Musulmi in ya kokarin ka sai baka sarkin yaƙin sarkin Musulmi kamar Nasiru Kabara ma ya kai sarkin Musulmi Abubakar ya mafarkin cewa Shehu Dan Hudu ya ce ba Nasiru Kabara sarkin yaƙin sarkin Musulmi ya bai sarkin yaƙin sarkin Musulmi saboda ya da rikar tajariya da yake kamar Sani Amir Bakoro lokacin da ya introduce jihad a shari'a sarkin Musulmi ya bashi ya sarkin yaƙin sarkin Musulmi saboda haka wani sauta ce wancan wanda take ko ina akwai irinta amma na daular Usmaniya tana Bauchi ne kawai
to to gan dai cewar wannan wasu kana da zahirin ka gansu ka je wurare sannan kuma akwai karance-karance da kai wani bayani za ka yi wa kaman matasa masu zuwa nan gaba shekaru don saboda wannan abu ne wanda yake na shekara aru-aru da kake mana bayani.
Ato ai babban magana na matasa shine a yanzu wanda babban wanda da ja hankalin su na gwamnati. Yawa alal misali mu nan Bauchi idan ka duba lokacin da aka kawo irin university suna jami'o'i ba mu da conventional university a Bauchi sai yanzu lokacin isa gudu da yazo yayi study university har yanzu kuma ba a offering history as a course a wajen. To kuma idan ka duba misali a dokan da ta kawo jihar Bauchi akwai history and culture Beru wanda ko tana na ba ta existing. Idan ka duba misali kan Sokoto akwai wazir jinjin da sarkar Beru. In ka duba kaman Kano akwai gidan dan Hausa akwai irin su gidan makama in ka duba su Maiduguri suna da shi in ka duba Jos Museum duk irin wannan culture and history Beru din nan a wajen ake tattara tarihi kala akan samu masu bincike su nazari suna tsatsa a wajen. To inda gwamnati hankalinta da koma ta zo ta irin wannan abubuwa to matasa da su san tarihin su domin in ka san tarihin ka shine da ka san kai waye domin ni a gona abin alfahari ne a ce kai mutumin Bauchi ne. Saboda inda ka je kai gurzo ne kuma kai jarumi to amma baka san tarihin ka baka san kai waye ba saboda haka ina ganin da gwamnati za ta inganta tsari na tarihi da sauransu kamar irin yadda muke shirya mu a bangaren masarauta muka shirya research center da sauransu wanda duk awon shar tarihin mu ma da shi a ƙasa da mu iya bada shi to shi ma irin wannan abubuwan duka idan aka ce abubun ƙasa irin wannan abubuwan duka to muna ga mutane da sun tarihin su feda yanda suka sani a yanzu kuma wanda zai taimaka mutane su samu nagarta san su waye kuma san abin da ya kamata su yi domin in baka san tarihin ka baka san daga ina ka fito ba baka san ina kake ba kuma baka san ina zaka je ba saboda haka mutane suka san tarihin su aka inganta tarihi ya bunƙasa sosai to wannan na daga cikin abubuwan da zai sa mutane san su waye su gyara ɗabi'un su gyara halayen su su inganta rayuwar su wannan shine babban jigon bayan rayuwa na matashi.
Yanzu nan so sani shin wannan zabgai da dangin kwa akwai har yanzu akwai
suna nan zabgai da dangi
a fadan
suna nan a fadan mai wata ba sarkin Bauchi suna nan a ajiye sai dai ba mu badawa a gani ba mu badawa a taba
sai an kai sai idan ka gani ma
yawa saboda mun ka ganin in kai abokin gaban mu ne ba mu san me zai faru da kai ba tabawa kuma kar dafin ya taba kawa ya je zama ka matsala amma mu san inda muke daukan su mun san inda muke ajiye su kada mu da proposal idan muka shirya gallery din mu za mu dauki hoton su sai mu ajiye hoton a gallery din idan ka zo ga sunan da ka gansu
eh to na gode wakilin tarihin Bauchi
to masha Allah
mu ƙara sakaran ta wannan sakon Muhammad Dahiru Ibrahim
to
inda yake cewa ga kitse ga tauri yadda ya fassara mana yace shine wannan kitsan da kake masa kallo zai yi dadin taunawa daga ka saka shi a baki sai ka fahimci wahalar da zai baka wurin sarrafa shi a cikin baki to shine yace shi dan Bauchi zaka ga kamar zaka iya
kai nasara a kansa wajen bangarori da dama da suka hada da jarumta ilimi addini da ma
zamani
to amma kuma idan ka gwada sai ka ga abun ba haka
ya kasa wata, yace to wannan shine takaitaccen bayani akan wannan kirarin na Bauchi
kwarai da gaske
shi kuma bako Umar Kandulwa Bukar yace tare da Musa Maina Kandulwa Bukar suka ce yau da gobe sai Allah a gaskiya ba mu shishigi muna tare da ku a kwatin radio da fatan da ya amsa musu tambaya da
ku. To kin ga bari in tsallake in karanto wannan wasiƙar ta Aisha Hussein da Dangote Karasuwa da kuma Zainab Ibrahim Musa Wada waɗanda suka ce gaskiya mu dai a wannan kirari na ba su taba jin wannan kirarin ba kuma za su kasance tare da mu dan su ji ina wannan asalin wannan kirarin ya fito.
To ni dai ina da kawa Bauchi ba ta da ruwa amma na taba wani saurayi da Bauchi mai ruwa. To masu sauraro dai a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa muke sallama da ku a hutun ƙarshen mako lafiya.
Na ga bauna zaki har da kerkeci.